à la console Kelvin Fa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 11 ga watan Nuwambar 2022. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar gwamnonin jam'iyyar PDP G5 ta ziyarci gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a yunkurin nemo hanyar sulhun ta rikicin da ke neman kawo baraka a tsakanin gwamnonin da kuma dan takarar kujerar shugaban kasa a jam'iyyar.
Jam'iyya ta zo nan muka tattauna kuma bisa biyayya suka kira mu muka je muka tattauna to cikin ikon Allah duka an samu maslaha.
Sannan za a ji cewa a ranar 15 ga watan Disamba za a fara amfani da sabbin takardun kudin sefa a yankin Afirka ta tsakiya. Muna dauke da wani rahoton kan fargabar yiwuwar sake fuskantar karancin mai a Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azi ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu ba a san wanda zai rike ikon rinjaye a majalisar dokokin Amurka ba. Tun bayan da aka yi zaben rabin wa'adi a ranar Talata yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon wasu zabuka sama da sa'a 48 bayan rufe rumfunan zabe. Irin wannan dako da kan dauki tsawon kwanaki ba babban abu bane a siyasar Amurka, inda kafafen yaɗa labarai kan yi amfani da alƙalaman da aka kidaya a rumfunan zabe da ke mazabu suke hasashen wanda ya zai yi nasara, yayin da dakon cikakken sakamakon zaben kan sa masu kada ƙuri'a su kosa ya kuma sa masu sa ido na ƙasa da ƙasa su fara dasa alamar tambaya. Akwai dalilai da dama da kan sa ake samun wannan jinkiri. Da farko dai, zaɓuka a Amurka akan bar su ne ƙarƙashin ikon jihohi waɗanda suke bin ƙa'idojin da suka shimfiɗa wajen tattara sakamakon. Sannan yayin da wasu Amurkawa ke yin zaɓensu ta na'ura, wasu da hannunsu suke kada ƙuri'unsu. Baya ga haka, wasu da kansu suke zuwa rumfunan zaɓe don yin zaɓen, wasu kuma ta akwatin gidan waya. Daga waɗannan abubuwa ne da kan sa a samu jinkiri wajen tattara sakamakon zaɓen. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙoƙin bil'adama musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Wannan kira na zuwa ne yayin da rahotanni daga ƙasar ke nuni da cewa hukumomin Taliban na hana mata zuwa wuraren shakatawa da na motsa jiki, yayin kuma da suke ƙara matsa hannu kan harkokin yau da kullum da suka shafi mata. Tun da farko dai, ƙungiyar ta Taliban ta hana mata zuwa makarantun sakandare. Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta cimma matsaya bayan ƙuri'a da aka kada, wadda mambobi 116 suka goyi bayan wannan kira. Babu dai wata ƙasa da ta nuna adawa da matsayar, illa ƙasashe 10 da suka hada da Rasha, China da Pakistan da ba sa nan aka kada ƙuri'ar. Sakamakon wani bincike da aka gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani saɓanin waɗanda suka kamu da cutar sau ɗaya. Wannan fannin bincike ya kasance na farko da gudanar kan cutar ta COVID-19. Bayanai sun yi nuni da cewa ana samun mutane da suka kamu da cututtuka da dama, yayin da ake samun wasu nau'ukan ƙwayar cutar ta coronavirus da ke ɓulla. Masu binciken waɗanda Amurkawa ne sun ce wannan nazari da suka yi, wanda aka wallafa a mujallar lafiya ta Nature Medicine Journal, shine na farko da ya bincike kan yadda sake kamuwa da cutar ta COVID-19 yake ƙara barazanar sa mutane su kamu da wasu cututtuka. Ciwon zuciya da na ƙoda na daga cikin cututtukan da kan iya kama mutanen da suka rabu da cutar ta COVID-19 sama da sau ɗaya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ranar Alhamis sun ba da rahoton cewa jami'an tsaro a Iran sun kama wasu 'yan ƙasar Sifaniya bisa laifin hannu a zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na HRANA ya ba da rahoton cewa har yanzu ana tsare da mutanen biyu, ko da yake babu cikakken bayani kan halin da suke ciki. Kamu na baya-bayan nan da kamfanin dillancin labaran ya ba da rahoto shine na Ana Banera, mai shekaru 24, wacce aka cafke ta a lokacin zanga-zangar kamar yadda iyalanta suka faɗa. Ko da yake sun ce har yanzu ba su san inda aka kai ta ba. kama wannan mata na zuwa ne bayan da jami'an tsaron Iran din suka cafke Santiago Sanchez mai shekaru 41 abin da ake kira Sakis bayan da ya halarci jana'izar Mahsa Amini wacce mutuwarta ta haifar da zanga-zangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar ga rahotar mu na farko. Kungiyar gwamnonin jam'iyyar PDP wato G5 ta kai ziyara wa gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, a yunkurin nemo hanyar sulhun ta rikicin da ke neman kawo baraka a tsakanin gwamnonin da dan takarar kujerar shugaban kasa a jam'iyyar, da kuma batun katsalandan da wasu da ake zargi da yin zagon kasa wa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad na jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani.
Makasudin ziyarar na gwamnonin G5 din shine samun damar dinke barkar da ya faru kayan gwamnonin G5 din da kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Alhaji Atiku Abubakar da kuma jaddadawa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad goyon bayan su a fafutukar da yake yi na dawowa mulki a karo na biyu.
We are here for reconciliation. We have never closed the door for reconciliation. This is the bedrock of the party, this G5 has seen. So we will not close the door for reconciliation. We are for reconciliation any day.
Gwamnan ya ce mun zo ne don yin sulhu da kuma sasanta tsakaninmu, ba mu kulle kofar sulhu ba. Kungiyar gwamnoni G5 ita ce kashin bayan jam'iyyar, ba za mu rufe kofar yin sulhu ba, shirye muke a kowane lokaci don yin sulhu. A ɗaya hannun, gwamnan jihar Benue Autumn ya yi amfani da wannan ziyarar don neman yafiya wa jama'ar da suka nuna ɓacin ransu da wasu kalamai da ya yi a kan Fulani.
Not what I meant when I was captured saying that. I want to say to those who are offended by my remarks, I didn't mean that. I'm sorry about it.
Gwamnan jihar Benue din Sam Otu ya ce ina so na faɗa cewa ba abin da nake nufi ba kenan. A lokacin da aka same ni nake faɗan hakan. Ina mai ba da haƙuri ga wanda duk kalamai na ya ɓata musu rai. Daga bisani, gwamnan Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ya yi ƙarin haske kan ziyarar gwamnonin G5 ɗin da suka kawo Bauchi.
Abin da ya kawo 'yan G5 shine zumunci da kuma nuna tarayya wanda yake tsakaninmu a matsayinmu na gwamnoni wanda muka tashi cikin PDP, kuma ya kasance muna cikin PDP insha Allah, kuma su nuna mun goyon baya tunda a cikin su ne mai neman sake koma kujerana, kuma sun zo mun tattauna abubuwan jam'iyya yadda za a samu maslaha abin da yake faruwa a jam'iyya da su da mu duk abin da muke so shine nasara.
An ruwaito wasu jaridu da kafofin yaɗa labarai inda aka ga ƙaura ya yi bayani kan cewar kana ganin ko hasashe ana yin maka zagon ƙasa.
Amma abin da nake so in ce wannan gaskiya ne, kuma ba wai ni ne kaɗai na rubuta wasiƙa ba. Mun zauna ne gaba ɗaya a matsayinmu na jam'iyya a jihar Bauchi da kuma masu ruwa daga baki da kuma shugabanci, muka yi harsashen abubuwan da yake faruwa da mu, yadda wayansu suna PDP a Abuja, suna APC a Bauchi, kuma suna ƙoƙarin gamayyar da za su mana zagon ƙasa. Shi yasa jam'iyya ta zo nan muka tattauna, kuma bisa biyayya suka kira mu muka je muka tattauna, to cikin ikon Allah duka an samu maslaha.
Wani jigo a jam'iyyar ta PDP a jihar Bauchi ya jinjina wa gwamnan Bauchi a ƙoƙarinsa na kawo sulhu tsakanin gwamnonin G5 ɗin da kuma Alhaji Atiku Abubakar don takarar kujerar shugaban ƙasa.
Sunana Abdullahi Dun, wanda aka fi sani da Audun Gaye. Na ji daɗi yadda shi mai girma gwamna ya fito yi gabatar da abubuwan da yake ran shi, kuma jam'iyyar PDP ta yi abin da ya dace. A jam'iyyance ne aka fito, wannan ƙorafi ya yi daidai.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniyar.
Wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa dakarun Mali da mayaka masu ikirarin jihadi sun aikata laifukan kisan gilla da take ɗaruruwan haƙoƙin bil'adama. Rahoton wanda tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Mali ta MINUSMA ta fitar, wanda kamfanin jalancin labarai na AFP ya gani a ranar Alhamis, ya taskance laifukan take haƙƙin bil'adama guda 375 da aka aikata a ƙasar a tsakanin watan Yuli da Satumba. Rahoton ya ce mayaka masu ikirarin jihadi sun aikata laifuka 163 yayin da dakarun malin suka aikata 162. Rahoton har ila yau ya kara da cewa akwai laifuka 33 da kungiyoyin tsagiru suka aikata, yayin da kungiyoyi masu dauke da makamai da kulla jijiyar zaman lafiya da su a shekarar 2015 a arewacin Mali suka aikata laifuka 17. Wannan rahoto a karan farko ya fitar da bayanai da dama waɗanda a da ba a iya ba da rahoton su saboda kalubalen da ake fuskanta a ƙasar. Dubban magoya bayan tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar da yake a ranar Alhamis a Islamabad, babban birnin ƙasar. Khan, mai shekaru 70, na kira ne da a gudanar da zaɓe da wuri mako guda bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani hari da aka kai na yunkurin kashe shi. A ranar 3 ga watan Nuwamba aka harbi Khan a kafa a lardin Punjab. Harin da ya yi sanadin mutuwar ɗaya daga cikin mambobin jam'iyyar Pakistan Tehreek, sannan wasu 13 sun jikkata. Tsohon Prime Minister Khan ya yi wa dandazon magoya bayansa jawabi ta yanar gizo, inda ya jaddada zargin da ya yi cewa Prime Minister Shehbaz Sharif da wasu usoshin gwamnatinsa, haɗe da wasu jami'an tsaro da na leƙen asirin ƙasar ne, suka kitsa harin da aka kai masa. Sai dai gwamnatin ta Sharif da jami'an tsaron ƙasar sun musanta wannan zargi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labarinmu na biyu. A ranar 15 ga watan Disamba za a fara amfani da sabbin takardun kuɗin sefa a yankin Afirka ta tsakiya. Wannan shawarar an yanke ta ne a ranar 7 ga watan Nuwamba da muke ciki. Wakilin muryar Amurka a Yaounde, babban birnin Kamaru, Muhammad Bashir Ladan, na ɗauke da ƙarin bayani.
Kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yankin Afirka ta tsakiya, wato CEMAC, ta yanke shawarar amfani da sabbin takardun kuɗin sefa daga ranar 15 ga watan Disamba mai zuwa. An cimma jituwa yayin wani babban taron kwamitin ministocin yankin Afirka ta tsakiya, UMAC, a ranar 7 ga watan Nuwamba. A ƙarshen wannan shekarar kenan za a fara amfani da sabbin takardun kuɗaɗen a ƙasashe 6 na yankin da suka hada da Kamaru, Kongo, Chadi, Jamhuriyar Afirka ta tsakiya, Gabon da kuma Equatorial Guinea. Don haka wannan sabon fasalin kuɗin da aka kammala shi a shekarar 2020 zai mai gurbin kuɗin 2002 wanda aka yi amfani da shi a cikin yankin kusan shekaru 20 kenan. Mun nemi ƙarin bayani kan wannan sauyin fasalin kuɗin ga masana tattalin arziki, musamman Dr. Dalbaris Nguju, ga abun da ya ce.
La nouvelle gamme de billets va être extrêmement difficile à contrefaire.
Abin fahimta nan shine sauyin samfurorin kuɗi wata hikima ce ta kiyaye yawan kuɗin jibu cikin ƙasa da kuma kawo sauki wajen samun canji. Wannan sauyin fasalin kuɗin zai taimaka wajen ƙarfafa kulawa da kuma ɗan kulliya dai da ake yi wa wannan kuɗin. Amma yin haka ba zai canza komai a harkar cinikayyar mutane ko na ƙasashe ba, ba kuma wata daraja ta musamman za ta ƙara wa wannan sabon kuɗin ba.
Mais dans la globalité, il n'y a pas grand changement dans la vie de la population.
Dr. Edmond Kouyaté shi ma ya yi mana tsokaci kan yadda shi ya fahimci wannan labarin.
Le changement d'impression des coupures de billets de banque.
Mafi yawancin lokaci bankuna na sauya fasalin kuɗi yayin da suka farga cewa kuɗin da aka buga yayi ƙaranci ko yayi yawa da wanda ke dawowa cikin bankuna. Misali, zaka ga mutane da dama suna ajiye ma'udan kuɗaɗe a gidaddajin su maimakon su kai ajiya banki. Sauya fasalin kuɗin zai sa su fito da kuɗaɗen da suke boye da su, domin banki ya sanya wa'adin karɓan wayannan kuɗaɗen, ma'ana wata uku bayan an fara amfani da sabbin samfurori. Kadan lokaci ya wuce kuma sai dai masu kuɗaɗe su saura da takardun da ba su da daraja.
Au risque, n'est-ce pas, qu'après la démonétisation, ça devienne de simples papiers sans valeur.
Wani bambanci da aka samu tsakanin sabon kuɗaɗen da waɗancan da za a sauya shine wannan karo na farko ne, inda aka bayyana duk yarurrukan hukuma da ke aiki a yankin CEMAC akan waɗannan sabbin takardun kuɗaɗen. Waɗannan sun haɗa da Faransanci, da Ingilishi, da Larabcin Chadi, da kuma Spaniya yaren Equatorial Guinea. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yaoundé a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir, sai rahoto na gaba kuma. A yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar karancin mai fetur da ke haddasa dogon layi a gidajen mai a babban birnin Abuja da wasu jihohi a Najeriya, kungiyar 'yan kasuwar man fetur masu zaman kansu IPMAN a kasar sun gargadi gwamnatin Najeriya cewa matukar ana son mai ya wadatu, to lallai sai an kara farashinsa. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim.
Kungiyar IPMAN ta bayyana cewa halin da ake ciki yanzu a Najeriya ba za a iya ci gaba da saida man fetur ƙasa da naira 200 kan kowace lita ba. Kungiyar ta kuma dora alhakin hakan ne da cewa tsarin da gwamnatin tarayya ta dauka na ƙayyade farashin naira 169 akan kowace lita ba abu bane mai yiwuwa, la'akari da farashin yanda ake saida musu da man a tashar dauko man kan farashin naira 194 a kowace lita. Alhaji Abubakar Megandi, jakadan Gwandu, shine mataimakin shugaban kungiyar IPMAN na ƙasa.
Yadda ake muke zuwa mu zo mu so wannan mai a Lagos ko kuma a Port Harcourt, muna sayen shi sama ga yadda ainihin gwamnati tace a saida muna shi, wato muna sayen mai din a halin da ake ciki yanzu akan naira 190. Yana da wahala mutum ya je ya so mai naira 190 sa'annan a ce ya zo ya saida shi naira 175, kamata mu sai shi akan 149. Amma inda muke zuwa muna so kayayyaki din ainihin ga ainihin private depot owners suna saida wannan mai akan 190, kuma gwamnati ba take musu komai ba. To idan har ana son a ga wadatuwar mai din, to ya kamata a saida shi tsakanin 240 zuwa 250.
Bisa ga wannan matsaya na kungiyar, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, Malam Sardauna Yamayo, ya daura halakin duk wani yanayi na kunci da 'yan Najeriya ke fuskanta sakamakon karancin man fetur da kungiyar ta IPMAN. Yana mai shawartar gwamnatin da kungiyar da su duba lamarin.
Kungiyar 'yan kasuwa na IPMAN din nan, kullun su da kin ga an fara samun matsala a harkar mai, to su ne kan gaba, su ne namba 1 wajen lalata al'amura da gwamnati ke tsarawa. Su suka kara kudin mai, gwamnati bata kara kudin mai ba, wanda kuma dole ta suka tsaya a haka sai da gwamnati ita ma ta kara kudin man fetur din nan. To duba da ganin cewar an mai da shi misali irin su a Abuja 175 da su kasar jihar Eko, amma mu nan arewaci dama wajen 187 ne ko da 5 ke ina cikin birnin Kano. Abinda muke shan mai naira 200 ne da 255, wasu wuraren ma 260. To idan an ce za a kara wani karin ake magana akai wanda wani bai sani ba. Mu dai abinda muka sani shine cewar muna neman Allah ya shiga lamuran nan, domin idan ma wata magana ce mutum zai faɗa, in ka ce gwamnati ta gaza ba kai laifi ba, idan ka ce mutane sun yi 'yan kasuwa sun yi wa gwamnati karan tsaye ba kai laifi ba.
Shi ma ƙwararre kan harkar man fetur da iskan gas Muhammad Salih Hassan ya yi ƙari da cewa
ita IPMAN wannan magana da take yi ta shiga wani bangare ne da ba hurumin ta ba gabaki daya, saboda magana na cewa ba za a samu mai a gidan mai wadatacce ba sai an ƙara kuɗin mai, wannan ba ɓangaren ta bane, ɓangare ne wannan na NNPC a tsakanin su da gwamnati, tunda ita NNPC ita ce take kawo man nan daga ƙasar waje, sannan kuma gwamnati ita take biya wannan tallafi saboda a samu wannan mai a cikin sauki ta sauwaka. Abu ne da ya kamata a haɗa kai baki ɗaya, ba a hana su siyo man su zo su sayar akan riba ba, ba a hana kowa cin riba ba, amma maganan samun kazamin riba da shauransu wannan ba lokacin shi bane, lokaci ne da ya kamata kowa ya taka nashi rawan wajen kawowa juna sauki.
An dai kwashe kusan watanni 2 a Abuja ana fuskantar dogayen layuka na neman mai tun bayan da ambaliyar ruwa na garin Lokoja ya kai ga toshewar hanyoyi, wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar masu jiragen ruwa da ake dako man zuwa Najeriya ke barazanan shiga yajin aiki a mako mai zuwa sakamakon rashin biyan su bashin sama da naira miliyan 90 da suka ce suna bin kamfanin NNPC na wasu ayyuka da suka yi cikin watanni 8 da suka gabata. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, to kafin mu je ga shiri na gaba bari mu shakata da wannan.
Yeah.
Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau akalar shirin yanayi da muhalli ta karkata kan taron sauyin yanayi na duniya wato COP27 wanda ya kankama a birnin Sharm el-Sheikh a kasar Masar tun ranar 6 ga wata mai ci na Nuwamba, inda tuni masana suka fara gabatar da mukaloli da kuma muhawara akan muhimman abubuwan da aka tattauna a taron COP da kuma wanda za a yi duba akan su wannan shekarar. To sai dai kuma akwai wani rukunin masana kamar Muhammad Jafaru Tankubiya da Center for Climate Change and Food Security da ke kasar Ghana da suke ganin har yanzu taron bai kai ga haifar da sakamakon da ake bukata ba, ko ina dalili?
Abun da yasa wasu mu ba mu da tabbas da taron gada ake yi shine in maciji ya cije ka, to in kaga tanima zaka gudu saboda tana da kama da maciji. Mun saulari maganganu da yawa musamman a Paris lokacin da aka yi wannan taro, manyan kasashe suka yi alkawalin cewa za su taimaki kananan kasashe da kowane shekara biliyon na kasan Amurka dari kowane shekara. Sa'annan za su yi kokari su ga an rage emissions, shine wa'annan hayaki da suke kawowa saboda ayyukan da suke yi. Sa'annan za su yi kokari kuma su taimaki kasashe masu rauni su ga su kuma sun fita cikin amfani da mai na petrol ko diesel zuwa ga amfani da ababen da bai kawo mana sakiyan yanayi kamar solar. To amma bayan da aka yi alkawali kowa ya kawo hannun shi ya dora, ba mu ga wani abun da aka yi ba. Wai mutum dai dole ne a bashi aron hankali duk ran da ya nema. Shi yasa manufan tafiyan Masar wanga shekara shine a aikatar da alkawalin da aka yi shekarun da suka wuce. Tunda mu Afrika abun ke damuwa, muna ganin yin shi a Afrika zai ba da wani karfin gwiwa zuwa ga manyan da suka yi wayannan alkawali su cika alkawalin su.
A wani bangaren kuma, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka, wanda yake halartar taron na COP27 a Sharm el-Sheikh, a wata tattaunawar da na yi da shi ta manhajar WhatsApp, ya shaida min cewa amincewa da matsalolin da ke addabar kasashen Afirka alama ce mai kyau. Domin
tun daga Paris Agreement da aka samu ana ta bibiya abin da ya faru a Glasgow shekara da ta wuce, cewa an dau alƙawura cewa za a saki kuɗaɗe ga kasashen da abin yake shafa kuma a samar musu da mafita akan matsalolin. Yanzu wannan na Afirka ne, kuma shine tashin farko da aka yi wannan a Afirka da kuma wanda za a yi nan gaba a United Arab Emirates. Abin daɗi a ciki shine an yi da cewar muna da matsalolin nan, kuma ga shugabannin kasashe sun zo da kuma ƴan kungiyoyi an fara tattaunawa akan yanda za a samu mafita. Amma abin sha'awa shine yau a gurin da Najeriya ta ware domin a zauna a yi tarurruka, an yi taro wanda ya shafi harkar yanda za a rage dumamar yanayi, wanda mutane da yawa da kuma masana sun nuna damuwarsu akan cewar gashi ana kokarin yin gas, bayan shi kanshi gas ɗin hanya ce ta yanda za a zo ana haƙo man fetur a gurɓata yanayi. Amma kamfanin Siemens wanda su ne za su samar da wutar lantarki, da kuma shugaban Commission na Climate Change na Najeriya da minista da sauran manyan, an haɗu ana nema bakin zaren, wanda Najeriya tana ganin kamar ana sukata akan yadda take yin waɗannan abubuwan. Amma kuma ga hanyoyi dai mu da ake so a samar na yanda za a fita daga wannan matsalolin insha Allah.
Shi kuma Ibrahim Fam, wani mai sa ido akan yadda taron yake gudana karkashin Majalisar Ɗinkin Duniya, yayi bayani ne a game da wasu daga cikin muhimman batutuwan da aka maida hankali akai a taron na bana, bisa la'akari da irin asarar da ake fama da su sakamakon matsalolin sauyin yanayi.
Tare wanda yake da muhimmanci saboda gane wanda ake tsakanin kasashe da kuma organizations da yawa masu lura da al'amuran climate change. Wanda aka yi bara a Glasgow, an so ne a sami ganewa akan an rage amfani da gawayi, to ba a samu ba da yanda aka so. Amma a wannan taron yanzu muhimmancin abubuwan da ake so a samu ganewa akai shine kan abin da ake ce da shi loss and damages, wato asaran da ake samu a developing countries dake
wanda ke biyo bayan matsalolin sauyin yanayi.
Yawa, exactly. So akan wannan dai shine kasashen Africa muhimma da kuma sauran developing countries suka mai da hankali akai. To ana fata dai kafin a gama wannan conference din nan da kwana 10 ko haka za a samu haɗin kai a yanda za a biya kuɗaɗen loss and damages. In kika lura akwai kamar Nigeria kuɗin da muke fuskanta akan energy transition,
wato sauya amfani da gurɓataccen makamashi zuwa mai tsafta.
Wa'annan kuɗaɗen yanda aka lissafa su za su kai sama da biliyan 410 da dala tsakanin yanzu da 2060, wanda yake shine lokacin da mu muka saka a Nigeria. Shugaban ƙasa ya faɗa bara a Glasgow Climate Conference akan cewa zuwa wannan lokacin Nigeria za ta iya samun cika wannan alƙawarin da ta yi. Kuɗaɗen da muke faɗa gaskiya suna da yawa, amma on the principle of climate justice, cewa ƙasashen duniya ta arewa su suka kawo duk wannan problems ɗin da ake da shi na climate change, su ya kamata su fito da wannan kuɗaɗen. So Pakistan inda su ma suke wahala da floods, da kuma Nigeria da sauran ƙasashe, abinda suka sa gaba kenan na conference.
Mai sauraro, duka abinda shirin ya ƙunsa kenan a wannan makon. Amma idan mai sauraro ya kasance da shirin zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ne Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha Mu'azu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Har yanzu ba a san wanda zai rike ikon rinjaye a Majalisar Dokokin Amurka ba, tun bayan da aka yi zaben rabin wa'adi a ranar Talata, yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon wasu zaɓuka sama da sa'a 48 bayan rufe rumfunan zaɓe. Irin wannan dako da kan ɗauki tsawon kwanaki ba baban abu bane a siyasar Amurka, inda kafafen yaɗa labarai kan yi amfani da alƙalaman da aka ƙidaya a rumfunan zaɓe da ke mazaɓu suke hasashen wanda zai yi nasara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan da ta sauya tsare-tsarenta da ke tauye haƙoƙin bil'adama, musamman na mata da 'yan mata a ƙasar. Wannan kira na zuwa ne yayin da rahotanni daga ƙasar ke nuni da cewa hukumomin Taliban na hana mata zuwa wuraren shakatawa da na motsa jiki, yayin kuma da suke ƙara matsa hannu kan harkokin yau da kullun da suka shafi mata. Tun da farko dai ƙungiyar ta Taliban ta hana mata zuwa makarantun sakandare. Sakamakon wani bincike da aka gudanar kan cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar sau biyu ko sau uku su kamu da wasu cututtuka masu tsanani saɓanin waɗanda suka kamu da cutar sau ɗaya. Wannan fannin bincike ya kasance na farko da aka gudanar kan cutar ta COVID-19. Bayanai sun yi nuni da cewa ana samun mutane da suka kamu da cututtuka da dama, yayin da ake samun wasu nau'ukan ƙwayar cutar ta coronavirus da ke ɓulla. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ranar Alhamis sun bada rahoton cewa jami'an tsaro a Iran sun kama wasu 'yan ƙasar Sifaniya bisa laifin hannu a zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na HRANA ya bada rahoton cewa har yanzu ana tsare da mutanen biyu, kodayake babu cikakken bayani kan halin da suke ciki. Kamu na baya-bayan nan da kamfanin dillancin labaran ya bada rahoto shine na Ana Banera, mai shekaru 24, wacce aka cafke ta a lokacin zanga-zangar kamar yadda iyalanta suka faɗa, ko da yake sun ce har yanzu ba san inda aka kai ta ba.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa da ku a wuni lafiya. Bissalam.